أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزل إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قرأتم من ديواني نمكي نتشكين ديوان سير القلب إن شاء الله زامو دورا دقا إن دمك قوانا a wannan lokaci za mu tashi harfu zai harfi na zaira zamani wa umri lam ara albayta khaliya kalali yawmi baytu daha musafiya shehu radiyallahu ta'ala hu yace zamani wa umri lam ara albayta khaliya kalali yawmi baytu daha musafiya shehu radiyallahu ta'ala anhu yace zamaniya a cikin zamani na gaba dai wa umri da rayuwata kamar dai a Hausa ne kace tunda nake a rayuwata shine zamani wa umri inda Hausa ne kace tunda nake a rayuwata shi yace zamani zamani na wa umri da rayuwata lam ara albayta kaliya ban taba ganin gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam kaliya babu kowa a ciki ba shine rauza ta Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sani duk lokacin da zai je ziyara da jama'a da yawa wancan ya shiga wancan ya fita amma sai aka wani lokaci wanda ya samu gidan ba kowa sai shi kada ya shiga khalaliya yaumi baitu daha musafiya khalaliya yaumi baitu daha gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam khalaliya yake banta da ni yaumi a wunina musafiya babu kowa yayi fili tarwal shine musafiya abu kamar ya war tsake ba kawai in an ce yawanci sun fice musafiyan kamar idan a lokacin hadiri hadiri yazo ya lallaba sama ai za ka duniya ta yi duhu to lokacin da wannan hadirin ya washe kaga sama tarwal shine ya ce musafiya to baitu daha musafiya naga gidan tarwal babu kowa sai ni shi yace to a rayuwa ta ban taba samun irin wannan damar ba kuma akwai kissa wace ita dai na santa amma ba ni da garantin cewa a nan gurin Shehu radiyallahu ta'ala anhu yayi wannan kasira ko ba anan ba ina fatar an fahimta akwai kissa ta samun Shehu Ibrahim raudar ma'aiki ya zama shi kadai ne akwai kissa wannan na santa amma shin a wannan lokacin yayi wannan kasira ko kuma bayan wannan damar ma Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya sake samun wani lokacin da babu kowa a raudar ma'aiki to wannan ne ban sani ba Shehu radiyallahu ta'ala anhu kamar duk wanda ya san tarihin Shehu muna zama da manya suna gaya mana mutanen da suke gadi amma a raudar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da masu aiki a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su sun san wane ne Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu dukkan su ina cewa dukkan su saboda ina da garantin abinda malamai sun mai ta ji daga malamai kai Hasali radiyallahu ta'ala anhu idan zai taho aikin haji tun daga gida za a yi list din masu gadin raudar Annabi sallallahu alaihi wasallam da masu gadin masallaci wane kenan sai a kulla masa dalolin sa abinda za a bashi na hadiya wane kenan wane kenan wane kenan gaba daya Shehu radiyallahu ta'ala kowa in yazo da kullun sa da sunan sa ana zuwa kai za a dauka a bashi tun daga gida kaulaha tun daga gida kowani mai gadin raula akwai kullun sa na kudaden da Shehu radiyallahu ta'ala zai bashi ko kudade masu kauri wanda in an bashi sai ya san an bashi to duk shekarar da Shehu Ibrahim zai zo duk wani mutumin da yake gadar raudar Annabi sallallahu alaihi wasallam Shehu sai ya zo masa da kullun sa saboda haka duka ma masu gadar raudar baba suke ce masa da ya zo za su ce baba baba ya zo baba saboda haka Shehu radiyallahu ta'ala anhu akwai lokacin da ya je aikin haji ya je Madina yana Madina tsakiyar dare sai gwamnatin Saudiya ta sa akai magana wa Shehu radiyallahu ta'ala anhu cewa lalle lalle tana son ganin sa ga jirgi nan a airport yana jiran sa za a dauke shi a jirgi a kai shi wata kasa daga cikin kasashe za su zauna kamar sulhu saboda Shehu radiyallahu ta'ala anhu duk wanda ya karanta tarihin sa zai je na cikin kungiyoyi da yawa bangaren abin da ya shafi diplomasiya da sulhun tare ummul muslimin na duniya wasu 'yan rikice-rikice sun faru a kasashen musulmi
suka a lokacin sa ga Shuhi radiyallahu ta'ala yasa ya kamata su sa ya jagoranci zaman sulhun saboda abin zai fi saurin daidaituwa saboda kasashen duniya suna ganin darajarsa da mutuncin sa saboda haka Shehu radiyallahu ta'ala anhu tsakiyar dare sai aka ce to maza maza yazo jirgi yana jiran sa za a tafi wannan gurin aje ai wannan zaman sulhun shikenan Shehu radiyallahu ta'ala suna tare da dan sa Shehu Abdullahi radiyallahu ta'ala anhu sai yake cewa Shehu Abdullahi a ni fa bazan bar garin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba tare da naje nayi wa annabi ban kwana ba nazo garin sa kuma na tafi ban je na sanar da shi bai ce ba zai yi ba to kuma a lokacin tsakiyar dare ne a wannan lokacin ba a samu ci gaban da ake barin rodar abu da ba saboda haka dare yana yi za a rurrufe sai kuma dugobe to ga dare yayi shi kuma Shehu ya ce ba zai yi ba da kunya nazo garin annabi na tafi ban je na sanar da shi ba saboda haka dole sai na je nayi ziyara raudar ma'aiki nayi ban kwana da shi nace masa zan tafi shi kuma Shehu Abdullahi yaga to gashi dare yayi an rufe ko ina an rufe babu kowa to yanzu ya za a yi kenan shi kuma Shehu ya ce la budda ba zai yi na zo garin annabi da tahuban sanar masa ba kuma gashi lokacin an rufe kuma ga jirgi yana jiran sa airport shi kenan da Shehu radiyallahu ta'ala da Shehu Abdullahi suka nufi raudar annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa bakin raudar aka tarar da ko ina an kulle shikenan Shehu yana tsaye sai ga ɗaya daga cikin masu gadin raudar maiki sallallahu alaihi wasallam yana ganin sa sai ce baba sai Shehu ya masa magana sai ce ya akai sai ce ga can jirgi yana jira na airport ni ko ba na so na bar garin annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da na zo na mar ban kwana nace ya rasulullahi zan koma gida ba shikenan kawai sai dauko makulin rauda ya dauko makulin raula kikikikikis kan kace mi ya bude yana bude yace ku shiga suna shiga sai ya rufe yace in kun gama duk abin da kuke yi sai ku kwankwasa mu sai na zo na bude muku to a wannan lokacin Shehu radiyallahu ta'ala anhu ya samu rauda babu kowa shi kadai to amma wallahi alam shin wannan kasidar tana da alaka da wannan samun raudar da yayi a fili ko ba ta da alaka wannan ban sani ba wallahi alam amma na kawo ta ne saboda la'alla zata kara haskakawa to a wannan lokacin Shehu radiyallahu ta'ala ya samu rauda tarwal shi kadai ko kuma daga baya kuma duk ya sake samun wannan damar dai amma dai lalle wannan shine abin da na sani a tarihi lokacin da Shehu ya samu rauda shi kadai zamani wa umri lam aral baita kaliya Shehu yace zamani zamani na gaba daya wa umri da rayuwata lam aral baita ban taba ganin gida annabi sallallahu alaihi wasallam kaliya babu kowa ba kalaliya yaumi yaumi rana ta kalaliya ta kebantar da ni baitu daha musafiya gida annabi sallallahu alaihi wasallam musafiya babu kowa yana cikin sarri wa kuntu idza ma ji'tu layla tabarqat kama qalahu man kana qablu mu'aniya Shehu radiyallahu ta'ala anhu sai yayi iktibasi daga baitin Ash-Shammak bin Durar Az-Zabyani daman Shehu radiyallahu ta'ala anhu muka gani yana yawan dauko baitocin dukkanin mawaka kamar a baya gashi mun dauko baitin Alqamatul Fahl gashi dai kusan dukkanin mawaka Shehu radiyallahu ta'ala anhu yana dauko baitocin su wannan shine yake nuna karfin Shehu radiyallahu ta'ala anhu a bangaren abin da shafi ilimi wani zai ce Shehu gausun zamani har azo ana maganar ilimi to ai shi ilimi shi ai mahangar da su masu ilimi suke kallo daban mu ne muke ganin su a matsayin gausun zamani su kuma masu ilimi na duniya nuqadu waɗannan abubuwan su kuma su suke sa su sallama wa Shehu Ibrahim mu kan ko Shehu yayi ko kar yayi ai mun bi amma su waɗannan abubuwan suke kallo shi wannan mawakin Shehu dauko shadarin baitin sa yake cewa kuntu idza ma ji'tu layla na kasance duk lokacin da nazo wajen layla tabarqat takan rufe fuskarta ne sai ta rufe fuskarta kawai shikenan wani lokaci kuma kawai da yazo sai ya ga layla din bata rufe fuskarta ba shine sai yake cewa kuntu idza ma yake cewa wa kuntu idza ma ji'tu layla tabarqat yace faqad rabani min halgadata sufuruha wa ushrifu bil quril yaqila allali arana ra layla aw yarani basiruha shine baitin da yayi amma ba ita kadai ce kasin tana da zazzabi to shi yace wa kunti idza ma ji ita laila, to lokacin da yazo ya ga lailanta bude fuskar ta shikenan ya saba ganin ta kullun a cikin lullubi, wata ran kawai yazo ya same ta fuskar ta a bude yana kallanta tana kallon sa shi wannan mawakin kenan. Yace to wannan kallon da ya mata a wannan yanayin gaskiya shi ya tsorta, ya tsorta yana tsammanin kamar wani abu ne ya faru. To sai shi Ibrahim ya aro maganar sa shi kuma ya kawo ta ga raudar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yace shi ma ya sabu kullun zai zo ya samu rauda a lullube da jama'a, sai gashi kuma yau ya zo ya ganta babu kowa. Shi yace amma shi fa ba tsorta yayi ba, shi kuma wannan lokacin da ya samu daga shi babu kowa daga shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam, to shi kuma ya dauki wannan abin a matsayin karbuwa ne. Kaga shi wancan mawaki ya zo ya tarar da Laila ta bude fuskar ta ya tsorta saboda me tsoran me zai je dawo, da ana dan kunyar ka ana dan wannan kuma yanzu aka zo aka fito maka furi zaka yi tsammanin mutuncin ka zaci. Amma Shehu radiyallahu ta'ala yace ni kuma lokacin da in ga rauta babu kowa to abin nan dauka cewa karbuwa na samu. Shehu yace wa kuntu na kasance idza ma ji ita Laila, duk lokacin da nazo wa Laila ta barka sai ta lallaba fuskar ta kama qalahu man kana qablu, kama qalahu kamar dai yadda ya fada man kana qablu, kama qalahu man kana kamar yadda wanda ya kasance qablu kafin ni ya fada mu'aniya shi kuma yana fama da soyayya, ya fada haka ne yana fama da soyayya. Amma shehu yace wa marabani hadha sufuru li annani arahu qabulan haisu aqabaltu da'iya. Shehu radiyallahu ta'ala anhu yace wa marabani hadha sufuru wannan budewan, as-sufuru shine a bude fuska, hadha sufuru wannan budewar ya zama an bude fuska ana kallo na tarwal da gani sai masoyi, to wa marabani bai sa ni shakku ba. Saboda ai shi wancan yace faqad rabani min halgadata sufuruha, safiyar da ya samu fuskar ta a bude to lalle yayi shakku yaji tsoron me zai faru. Amma shi yace radiyallahu ta'ala yace ni da zo samu rauda a bude ba yadda in saba gani ba, wa marabani hadha sufuru wannan budewar fuskar wa marabani bai sa ni shakku ba, li'annani saboda ni abin da ya sa ban yi shakku ba, arahu qabulan ina ganin hakan karbuwa ce, wata karbuwa ce ta musamman na samu, haisu aqabiltu da'iya lokacin da na juyo da'iya ina mai kira, to ina ganin hakan a matsayin karbuwa ce. Muhammadu ya kanzal bariyati sayyidi wa ainu muradinu ruhu ja'a hadiya, Muhammadu ya kanzal bariyati sayyidi wa aina muradi nuruhu ja'a hadiya, Muhammadu Annabi sallallahu alaihi wasallam mai suna Muhammadu ya kanzal bariyati ya taska ta talikai sayyidi wanda yake shugabana, wa ainu muradi wanda shine asalin abin da nake nema, nuruhu haskensa ja'a hadiya ya zo ne shiryar da mutane, shi ma nan nuruhu radin darfu'a, yawanci na ga diwani bugun mu na gida nura suke sawa, nuru radin darfu'a in Allah da ya fi kyau, nuruhu haskensa ja'a ya zo ne hadiya mai shiryarwa. Alayka salamullahi ya kairu man masha lahu murmulin kadikal lafalki sakawiya, alayka salamullahi ya kaira man masha lahu murmilun kadikal lafalki sakawiya, alayka salamullahi, alayka salamullahi amincin Allah tabbata gare ka ya rasulullah, ya kairu man masha lahu murmilu ya kaira yafiyayyen wanda murmilun mai kararran guzuri masha lahu yake tafiwa zuwa gare shi, kada kallafa kisa wanda ya bar gida kassa khawiya babu komai a cikin ta. Alayka salamullahi amincin Allah tabbata ya kaira yafiyayyen wanda man shine wanda murmilu mai kararran guzuri, bal larabawan suka ce murmil shine mutumin da yake da kararran guzuri, matashi ne kuma guzurin sa ya kare, ka san duk bala'in duniya ba wanda ya kai wannan shine murmil mai kararran guzuri. Kaga in ka ji guzuri hoto tafiya ake yaya kake gani mutum ko ya kai komun kudin sa komun kudin sa ran da wata tafiya ta kama shi kudin sa suka kare sai ya gane hikimar Allah innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amirina alaiha wal muwallafati qulubuhum wa fis sabili wal muwallafati qulubuhum wa fis sabili wal garimi wannan sai ya gane cewa wa banis sabili Allah akwai hikimar da yace a ba wa matafi zakka in kana tafiya guzurin kai kare duk inda ka kai ga daraja ko da kudi a gidanku a garinku idan baka samu wanda suka san ka ba za ka gane kuranka to ya kai rayace yan wanda man shine wanda murmilu mai kararren guzuri mashalahu yake tahuwa gurin sa kallafal kisa wanda ya barja kansa kawu ya babu komai a cikin ta kuma an ga kallon mu fa dukan mu kuma tafiyar ne wannan murmilin din da aka ce mai kararren guzuri karka tsammanin kai kana gida da kudin ka a banka ne babu wanda in aka danganta shi da janibi na Allah sallallahu alaihi wasallam bai zama wanda ba shi da komai ba kowa fa yana cikin wannan talaucin kowa mabukaci ne kadimuka ibrahimu kad jaa shakiyan faqiran da'ifan faqruhu zallabadiya kadimuka ibrahimu kad jaa shakiyan faqiran da'ifan faqruhu zallabadiya kadimuka ibrahimu ya rasulullahi wannan me maka hidima ne kadimuka hadiminka ne ibrahimu me suna ibrahimu jaa da yazo shakiyan yana kokawa game da abubuwan da suka dame shi shine jaa shakiyan yazo yana kawo kara yana kawo kuka zuwa wurinka faqiran ya rasulullahi gashi wannan bawan naka talaka ne da'ifan kuma mai rauni ne faqaruhu talaucin sa zallabadiya ya bayyana shiri to am minhu tu'lihi wa tu'nihi innahu madad dahr la yulfa li ghayrika rajiya to am minhu tu'lihi wa tu'nihi innahu madad dahr la yulfa li ghayrika rajiya to aminhu ya rasulullahi ka amintar da wannan mai maka hidimar wa tu'lihi ya rasulullahi ka dauka kashi wa tugunihi ka wadatar da shi ya rasulullahi a wani bugun kuma wa tu'nihi to wanda suka ce wa tu'nihi ya rasulullahi ka kula da shi ka bashi kulawa wanda suka sa wa tugunihi ya rasulullahi ka wadata shi innahu haqiqa shi wannan bakon naka ya rasulullah madad dahari matakar zamani la yulfa ba za a taba samun sa barajiya yana neman wani abu ligairika a wajen wani in ba kai ba fa innaka babullahi kazinu fadlihi raufar rahiman dalama fakka aniya fa innaka babullahi haqiqa ya rasulullahi kai ne kofar Allah kazinu fadlihi kai ne mai tsaron falalar Allah duk wanda zai samu falalar Allah sai ya samu ta gurin ka aka dauki falalar Allah alqur'ani ma to alqur'ani ma a gurin sa aka samu wa Allah maka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima to kazinu fadlihi kai ne kake tsaron falala dukkan falala ta Allah raufan ya rasulullahi kai ne jin kai ne rahiman mai rahama ne dalama sau dewa ko dalama ya tsawaita matuka ba sau ɗaya ba ba biyu ba uku ba sau goma ba ba sau ɗari ba ba sau dubu ba sau miliyan ba shine dalama ya tsawaita matuka fakka aniya ya rasulullahi kake yantar da wanda aka ribace shi fakka kake yantar da aniya wanda aka ribace shi faman zarakun haqqan yana alfauka su'ulihi ya ubu ganiman marfu'a ra'asin wa aliya faman zarakun duk wanda ya ziyarce ku ya rasulullahi haqqan haqiqa fa yana alfauka su'ulihi zai samu fiye da abin da yake roko ko kuma wannan haqqan din kai ka ce faman zarakun duk wanda ya ziyarce ku haqqan ziyara irin ta gaskiya ba ziyara irin ta masu da'awar wasu addinai ba sai ce su ba ziyara suka je ba masallaci suka je kaji wani irin wai mai Hausawa suke cewa ai in ka ce kai masallaci kaje ba wajen Annabi kaje ba ai wannan in kana jin gaso rogo a baka bawo to shine wanda zai ce shi ba a wajen Annabi zai je ba ai duk inda wauta take ai wauta lamba 100 kenan. Eh wauta lamba 100 kenan. Kace wai kai wajen masallaci ka zo ba wajen annabi. To waye gina maka masallacin? Waye gina masallacin? To in ka dauko shi kaman zara kun duk wanda ya ziyarce ku hakka ziyara irin ta gaskiya. Bai ce shi masallaci yaje ba ba gurin ka yaje ba. To yanal fokasu ulihi zai samu sama da abin da yake nema. In kuma ka tura musu an ne sai ka ce fa man zara kun duk wanda ya ziyarce ku ya rasulullah hakkan hakika fa yanal fokasu ulihi zai samu sama da abin da ya roka amma wadancan din ne. Ya ub ganima zai dawo da ganima marfu a ra'asin yana mai madaukakin kai wa aliya kuma yana madaukaki marfu a ra'asin yana mai madaukakin kai wa aliya kuma yana madaukaki fa man zara kum yazfar kaza bi shafa'atin tu iz zalilan iz tuqarribu qasiya fa man zarakum ya rasulullahi duk wanda ya ziyarce ku yazfar zai rabauta kaza bi shafa'atin kamar dai haka bi shafa'atin da ceto fa man zarakum duk wanda ya ziyarce ku ya rasulullahi yazfar zai rabauta kaza bi shafa'atin da samun ceto to izu zalilan ya rasulullahi kai ne kake daukaka zalilan makaskanci in a lokacin da kuma tuqarribu kake kusantar da kasiya wanda ya nisa shi ma nan tuqarribu radin da kisra shi ma na duba yanci diwanin mu na gida tuqarrabu suka sa tuqarribu ya rasulullahi kake kusantar kasiya wanda ya nisa alayka salatullahi summa salamuhu abil kauni wala ajwadi fanzur li haliya alayka salatullahi salatun Allah ya tabbata gare ka ya rasulullah summa salamuhu aminci Allah tabbata gare ka ya rasulullah abal kauni mana ya abal kauni ya wanda shine uban halittu wal ajwadi shine uban dukkanin masu kyauta fanzur li haliya ya rasulullah ka duba halin da nake ciki yalumuna ni iz shaba faudi walam anal asiru garamin lam ubalbi mulamiya yalumunani shehu radiyallahu ta'ala yace yalumunani suna zargina idza shaba faudi domin saje na yayi furfura al faudu shine gefan kai wajen gindin kunnan mutum shine faud wajen saje haka wajen gindin kunnan mutum to yalumunani suna zargina idza shaba faudi lokacin da gashi saje na duka yayi furfura walam azal amma har yanzu ban gushe ba asiru garamin ni ribataccen zunubi ne ai ni ribataccen bege ne saboda soyayya na zama kamar yaro lam ubal bi mulamiya ni ban damu da wanda yake zargi na ba lam ubal ban damu bi mulamiya da wanda yake zargi na ba a wani bugun suka ce lam ubal bi mulahiya wani bugun mulahiya wasu bugun mulamiya amma dai wanda yace lam ubal bi mulamiya ban damu da mai zargi na ba kuma in ka kalli siyakin kaga ya lumuna ne suna zargi na idza shaba faudi lokacin da saje na duka yayi furfura amma walam azal ban gushe ba asira garamin ni ribataccen bege ne lam ubal bi mulamiya ban damu da wadanda suke fa zargin nawa ba amma kuma wanda ya fassara ya karanta da bi mulahiya idan wajihin lugar ya ga ya mara kyau to shikenan fa shaybun wata hayamun wa wajadun walawatun ala ghayra mahbubi tu'addu masawiya fa shaybun wata hayamun wa wajadun walawatun ala ghayra mahbubi tu'addu masawiya fa shaybun furfura wata hayamun tare da wata hayamu tare da gigicewa cikin soyayya wa wajadu tare da samun soyayya irin ta wajadu wanda take sa mutum bakin ciki da damuwa akan abin da yake so walau atun da kunar zuciya to irin wannan yanayin to addu ana lissafa shi ana daukan sa a matsayin masawiya abin da bai dace ba daga sa'a ne masawiya ana daukan sa a matsayin abin da bai dace ba amma ala gairi mahabubi idan fa a wajen wani da ba masoyina kake wannan abin ba in ba wa annabi kake wannan abin ba to sai a lissafa shi abin bai yi kyau ba shine tu'addu ana daukan sa ko ana lissafa shi masawiya a matsayin abin da bai dace ba ala gaira mahabubi amma fa in ba masoyi na zakai ba saboda haka ko irin watan maulidi da zai zo mutane su ga ana zaga gari ana waye sai su ga hakan kamar bai dace ba to in a wani aka yi ba annabi ba bai dace ba amma in a wani ba aka yi wa annabi shi yafi cancanta a nuna masa a nuna farin ciki da shi kuma a lokaci guda su wanda zamu zo muna zaga garin su ce muna hauka to lokaci guda kuma in dan takarar rubu yace siyasa mu da su zamu zo mu ta dungura a gari mu ta zaga gari muna ihu mu da su kuma ba su ce mana mahaukata ba amma mun yi akan annabi sai su ce bamu dace ba to shehu radiyallahu ta'ala anhu anan kamar shehu yana gaya maka to dan siyasa ya ci a fito ana tsalle a gari yace to wannan zaki daukan sama akan abin da bai dace ba saboda kana yau wanda baka sani ba ya ci zaben zai amfane ka ko ba zai amfane ka ba amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ka san ya ma tun kafin ka zo kuma yana ma har yanzu kuma in ka mutu zai ma in ka je lahira ko ka je aljanna sai an baka gida sai ce ina wane ah wane ai wannan gida ai kafa ka taho nan sai a canza maka wani guri to shehu radiyallahu ta'ala ya ce to fatahayamun fashaibun furfura watahayamun da imaucewa wa wajadu da soyayya walam atwalau atun da kunar zuciya to addu ana daukan wannan abun ko ana lissafa shi masawiya a matsayin abin da bai dace ba ala gairi mahabubi amma in ba a wannan masoyin nawa bane in a wannan masoyin nawa ne aka yi wannan abin daidai ne ai in ba ka manta ba ai imrul qais ma haka ya fada ba gashi kwanan mun karanta a cikin wannan din muallakal imrul qais ba me yake fada imrul qais cewa yake astaghfirullah baitin nan na rasa baitin nan na imrul qais wanda yake tasalla ama ya tur rijali anis siba walaysa sibaya an hawaha bi munsali ko tasallat ama ya tur rijali anis siba walaysa sibaya an hawaha bi munsali kaga da yake cewa ana ganin mutane suna hauka yace shi abin da yake daidai ne ba hauka bane shi a cikin hankalin sa yake to ka gani to kaga mai soyayyar annabi shi yafi dacewa alayka salatullahi summa salamuhu bi babika dayfin qatta wal ard sadiya alayka salatullahi salata Allah tabbata gare ka ya rasulullah summa salamuhu amin sha Allah tabbata gare ka rasulullah bi babika dayfin ba ko ya zo kofar ka arda wal arda ya nan na da kasa sariya yana tafiya mana ya taho daga nesa alayka salatullahi summa salamuhu abul qasimil mansura man jaa mahiya alayka salatullahi salatan Allah tabbata gare ka ya rasulullah summa salamuhu amin sha Allah tabbata gare ka rasulullah abul qasimi ya abul qasim al mansura wanda yake mai taimako ko kace abin taimako al mansura wanda yake abin taimako Allah ya taimake shi man jaa wanda yazo mahiya ya shafe dukkanin wata barna da kafirci alayka aminullahi aqiba rusulihi bashiran naziran nasirul haqqi mahiya hamiya alayka ya rasulullahi salatin Allah da gaisuwar Allah tabbata gare ka aminallahi ya amintaccen Allah aqiba rusulihi ya wanda yazo a ƙarshen annabawa bashiran halin kasancewa sai na albushir wa muslimi naziran yana gargadi a wanda suka kauce hanya nasiral haqqi halin kasancewa sai na taimakon gaskiya hamiya kuma yana kare gaskiya gaskiya in aka batta kara zabe matsala za ta samu hamiya kuma yana kare gaskiya duk inda kake ganin addinin ka yana da kyau in baka tsaya ka bashi kariya ba to za a samu matsala sosai kuwa nasirul haqqi mai taimakon gaskiya hamiya kuma yana bawa gaskiya kariya ba kawai za a ce gaskiya mu gaskiya muke shikenan mu ja baki mu shiru a dole mu dauki matakin yadda zamu kare kanmu mu zauna lafiya alayka ayyamamunu ji'tu mubashiran ladal qabri la arju siwa ka muhamiya alayka ayyamamunu alayka salatin Allah da gaisuwar Allah tabbata gare ka ya mamunu ya mai suna mamunu shine amintaccen Allah karshen amincewa dai Allah ya ce duk abin da ka faɗa ni na faɗa ka kwa a rayuwa yanzu astaghfirullah walillahi almasalul a'la ko a karan kanka mutum nawa ne a rayuwa zaka iya ba su wannan garantin ta ce duk abin da kuka yi ni nayi duk abin da kuka faɗa ni na faɗa ina tsammanin baka isa ka kirga cikin hannunka ba ka yadda komai suka kai kai duk abin da suka faɗa kai ka faɗa. Dan shi Annabi sallallahu alaihi wasallam karshen amincewa Allah ce ka je duk abin da ka faɗa ni na faɗa. Wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahayun yuha. Ka je duk abin da ka aikata ni nayi. Wa ma atakumur rasulu fakuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ka je duk hukuncin da kaga ya dace a cikin bayina kazartar na yadda nayi izini. Shine fahakum bainan nas bima arakallah. Yayi jifa Allah ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama aini na jifa bas sani bane yace kai duk wanda zai bi ni duk wanda yake so na ma ya bi ka kulin kuntun tahibbuna Allah fattabi'uni yayi bifkum Allah to irin wannan aka fara lissafa su fasana da yawa to aya mamunu ya wanda yake mai suna mamunu amintaccen Allah jiita wannan jiitu wasu bugun diwani sun sa jiitu wasu kuma sun sa jiita to kamar jiitan zai fi kyau amma mutun ya sa jiitu ma sai ya wannan jiita ya rasulullahi kazo mubashiran halin kasancewar ka mai bushara cewa duk wanda yabi Allah zai samu sakamako mai kyau wanda kuma zai karanta shi da jiitu mana jiitu sai ya zama to shi shawun ne yake magana da kansa jiitu ya rasulullahi nazo mubashiran halin kasancewa ta ina maka bushara to dai yawa in kace jiita shehu radiyallahu ta'ala hu yana magana da annabi ne kai tsaye jiita ya rasulullahi kazo mubashiran halin kasancewar ka mai bushara in kuma kace jiitu sai ya zama ya rasulullahi nazo mubashiran halin kasancewa ta ina bushara amma dai yawancin dawawin diwanin da aka masa aiki sosai aka tace shi to jiita suka dauka da tadin suka dauka ladal kabari a cikin kabari na la arju siwaka bana neman waninka muhamiya a matsayin wanda zai bani kariya shine a yanzu larabci na zamani a lauya suna ce masa muhami shine lauya wanda zaka dauka ya wannan to ya rasulullahi ladal kabari a kabari la arju siwaka bana neman waninka muhamiya ya zama a matsayin lauya na ko ya zama a matsayin wanda zai tsaya min a cikin lamarina alayka salatullahi summa salamuhu sabahi lidahal hashimi wa masa'iya alayka salatullahi salatan Allah tabbata gare ka ya rasulullah summa salamuhu aminta Allah tabbata gare ka ya rasulullah sabahi safiyata lidahal hashimi na tafiyar da ita wajen yaban annabi sallallahu alaihi wasallam wa masa'iya kuma yammaci na ma haka safiyata da yammaci na duka naka ne ya rasulullah alayka salatullahi summa salamuhu waji'tu bi madahi munshi'an bata haqiya alayka salatullahi salatu Allah tabbata gare ka ya rasulullah waji'tu nazo bi madahi da yabona munshi'an halin kasancewa ta ina kirkirar yaban shine munshi'an ni na kirkiri yaban na rubuta shi bata kuma na kasance haqiya ina hakaito shi ina karantawa mawaka harka tawaka tana buƙatar wasu abubuwa sun kai guda uku ko kuma tsari na waka a takeice ya kasu kusan kashi uku akwai mutumin da yake shi sha'iri ne wakar yake iya yi zai yi wakar amma ba shi zai karanta ba daiwa malaman mu da shehunan mu suna da wakoki da suka rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai dai kaji wasu suna rerawa ba shi su suke ba to ana samun sha'iri shi wakar zai yi amma ba lalle ya zama shi zai rera ba kuma yawanci ko a dadin an fi samun haka sosai zaka ga mutum yayi waka ba shi zai rera ba sannan akwai muganni shi kuma muganni shi ma mawaki ne amma wakar yawanci ba shi yake yi ba shine muganni shi rerawa yake ko a zamanin baya an samu gwanaye wajen muganni mutum muganni ne sai ga mutum ya haddace baiti sama da 20,000 a kansa har fiye da haka amma duka wakokin na wasu ne amma in yazo yana rerawa idan wanda ya rubuta wakar ne ma ya ji sai ya saki baki yana ganin sa wannan ana samu wannan sosai wanda ya rubuta waka zai zo yana rera ka ji ba ta da ba dadi amma aka ba wani hau malam sai ka ji wakar lokaci guda ta fara sa ka tsuma saboda haka to shi wannan muganni kaga mutum bi kenan sha'iri wanda ya waka muganni kuma wanda zai rera waka an samu daiwa sosai manyan malamai mugannai ne zaga mutum akwai baitoci dubbai a kansa dubbai kuma ba nasa bane rerawa yake sannan kamar a yana daga cikin abin da ya tabarbarar da harkar adabi a wannan kasar tamu ta Hausa. Mutum koda ba shi da basira, ba shi da baiwar waka, sai ya dage ya ce sai yayi waka. Idan kai iyayenka kaga baka da baiwar waka, ka samu mutane masu basira wanda Allah ya musu baiwar waka, ka karbi ta su ka hau. Kuma a kasashe da wanda suka ci gaba, kuma in ka duba adabin da adabin yanzu, har yanzu kasashe da yawa, komin yadda ka kai ga shahara wajen waka ba kaskanci bane dan ka dauki wakar wani karera, baya rage mutun daraja ko kadan. Yanzu irin mawakan sahawa na Sudan kaga ai yana daga cikin a wannan zamanin namu, suna daga cikin mawakan da suka samu daukaka sosai a duniya. To yawancin wakokin da suke karantawa da suka daukaka su nan ba su suka rubuta wakokin ba, saboda haka babu wani kaskanci dan wani ya rubuta waka ka zo ka hau kana rerawa. In ba za ka iya ba, wani ya rubuta sai ka karba. Kuma kai ma ba wai burgewa bane ka rubuta waka, kuma baka da murya, baka da dadin murya, baka da uslubi kace dole sai ka fito karera. Sai ka samu wani yaro mai jini a jika, mai murya mai kyau, mai basira, ka koya masa ya zo ya rera. To shine, to shi wannan ana kiransa muganni. Sannan kuma akwai naqidi wanda ake ce musu nutkat, su kuma kanukan waka, kanukawa ne. La'alla in kace kawo baiti 100 da yayi tasa, zaka samu abu ne mai wahala. Amma sai ka rubuta baiti 1000 ka kawo ya gyara maka. Da yawa akwai su, dan akwai lokacin da nake maganar wannan, wani ya gaya min yace lalle shi ma yana daga cikin nutkadu, ba shi da waka tasa ta kansa, amma mawaka suka rubuto waka su zo gaban sa su karanta masa ya gyara musu. Wani za ka ga ba shi da ko baiti ɗaya nasa, amma saboda kaihun basirarsa da zaman sa da yake da mawaka, kana rubuto waka, kana fara karanta, kana zuwa wani guri zai ce nan ta kariye ana. Ba shi da waka ta kansa, ba a kira shi sha'iri ba, amma in ya gyara maka waka za ka daɗe kana fantamawa da ita. To wannan ana kiran su nuqadu, su gyaran waka suka iya. To saboda haka waɗannan abubuwa ukun ba a cika haɗa su ba, a ce kai sha'iri ne za ka yi wakar ta kanka, kuma a ce kai muganni ne za ka fito cikin jama'a ka karanta wakar da kanka, kuma a ce kai naqidi ne za ka iya gyara wakar ma in ta karye, ba a cika haɗawa ba. Wani za ka kawai shi sha'irin ne, wakar yake iya rubutawa, kuma sai ga ya zama yana iya rerawa, kaga ya samu baiwa biyu. To ba lallai ya zama naqidi ba. Wasu suna haɗawa, sha'iri ne shi zai yi waka, shi zai rera ta, kuma shi zai gyara ta, amma su ne 'yan kaɗan. Wani kuma a'a zai iya yin waka amma ba zai iya rerawa ba. Wani kuma zai iya yin waka, ba zai iya yin waka ba, amma in an rubuto masa zai iya rerawa. Za ka rubuto waka cikin takarda, da ka ka masa cikin kwana ɗaya biyu ko wuni ɗaya ya haddace ta. In ya zo wajen taro aka ba shi lasisi ka ya fara rero ta kamar shi ya rubuta ta. To wannan shi ake kira muganni. Wani kuma a'a shi baya iya wakar, baya iya rerawa, amma in ka rubuto ka kawo masa da wakar tana samun matsala zai ce ta samu matsala, sai ya gyara ma ita. To Shehu radiyallahu ta'ala anhu yace waji'tu nazo bi madahi da yabona, mun shi an halin kasancewa ta ina yin waka ni da kaina na kirkiri yaban, ba ta hakiya kuma na zamto ina hakaito shi, ni nayi kuma ni nake karanto kayana. Alayka salatullahi summa salamuhu, salatun Allah da gaisuwar Allah sabata gare ka ya Rasulullah. Lakallahu wannan lakallahu zaka fassara shi ta hanya biyu. Lakallahu Allah ma naka ne ya Rasulullah, Allah ma goyen bayan ka ne yake yi. La ulfali ahadika, ba za a same ni nasiya ina manta bale ahadika ga alƙawarinka. In ka dauki lakallahu kenan, ni ya gashi lakallahu, lakallahu Allah ma naka ne, Allah ma goyen bayan ka yake a cikin dukkan al'amari. Haka na Aisha ta faɗa ko? Ta ce shi ita tana ganin kamar Allah yana bin abin da kake so ne ma. Yawwa, in kuma kaga dama sai ka ɗauki wannan la ɗin sai ka ɗauke ta a matsayin lamul kasami. Kaulasin ɗin kuma, kafin ɗin kuma sai ka ɗauke shi a matsayin damiri. In ka ɗauke ta a matsayin lamul kasami sai ta zama lakallahu. Lakallahu, ya Rasulullahi na rantse maka da Allah. Sai ta zama kamar na rantsuwa. La ulfali ahadika nasiya, ko kuma kace lakallahu Allah ma naka ne ya Rasulullah, ko kace lakallahu ya Rasulullahi na maka rantsuwa da zatin Allah. La ulfa, ba za a same ni bal ahadika nasiya, na mantawa da alƙawarinka. Kalaliya wajhul Mustafa al-Karimi hal tara yajudu bisu'li al-Hashimi muhabiya. Kalaliya wajhul Mustafa fuskar Annabi sallallahu alaihi wasallam kalaliya ta keɓanta gare ni daga ni sai shi babu kowa al-Qarma wanda yake sadauki jagora hal tara shin yanzu kana gani yajudu Annabi sallallahu alaihi wasallam zai min kyauta bi su'uli da abin da na roka al-Hashimi wanda shi Annabi ne ba Hashimin dangi muhabiya wanda yake shine mai bayar da kyautar alaika madal ayyami salatin Allah da gaisuwar Allah tabbata gare ka ya rasul Allah madal ayyami matakar kwanaki ma qala ashiqun matakar mai soyayya yace kalaliya baitul hashimi gidan Annabi ba Hashimi kalaliya ya keɓanta a gare ni musafiya a warsaki babu kowa daga ne sai shi wallahu ta'ala a'lamu.